salansi
mai hanzari a daina
yan takara ku zo ga baban ku zai bayani
dan tance su ya salansi
mai hanzari a daina
yan takara ku zo ga baban ku zai bayani dan tance su ya salansi yan takara ku zo ga baban ku zai bayani
aka ce ku je ku daidai to kan ku kun ka gasalo so kullum masu zubar gadan siya
sai ta si excellency
kuma dan baya ta hokai mu za mu aka amsa
tantance si excellency
in koka kulkure ka ibore ka taka kusa kuma ba mu ba ka si
tantance si excellency
mai hanzari ya dina
in takara ku zo ga baban ku zai bayani
a wadan da sun ka buda jihun su sai su kulle domin ku ba mu hango barna kawai mu kyale wadanda ke da burin aka kansu ne ya kulle a irin akan ya fadi da rumbar kara ta bulle idan kana tunanin gyara ta homo bulle burin mu dai a gyara ba mu ba da sisi
tantance si excellency
mai hanzari ya dina
in takara ku zo ga baban ku zai bayani
abuwan da dai ya samu mulki yana ga Allah
tantance si excellency
ga ya ma wanda dai ya samu ya gode
sai ta si excellency
in ka ji aka san nakai tawakkali ga Allah
tantance si excellency
ya da muke bukata ni kai da excellency excellency
tantance si excellency
mai hanzari
in takara ku zo ga baban ku zai bayani
magana ake kuna sulhu ana gani
da gaske
magana ake ana sulhu kana gida
yawa
tafiya ake ana baka asi gaba da excellency
tantance si excellency